Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fagi. Yau da gobe yana tabo batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da mata kama daga zamantakewar su ilimi siyasa lafiya al'adu kananan sana'o'i nishadi girke-girke kai har ma da hirarraki da waɗanda suka taka muhimmiyar rawa a zuwa gani wajen ci gaban al'umma da dai sauransu a yau Alhamis shirin namu zai leƙa kamaru tare da wakiliyar mu Maimunat Sado sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe
masu sauraron mu barkamu da yau barkamu dai da sake kasancewa tare da ku a wannan lokaci cikin shirin yau da gobe wanda hirar mu dai ya danganci motsa jiki ne da kuma wasan kwallon kafa na nan kasar Kamaru wanda kowa ya san halin da kasar Kamaru take ciki musamman a wannan lokaci wanda ake samun takun tsaka tsakanin shugaban hukumar wasan kwallon kafa ta kasar Kamaru da kuma Narcis Muele Kombi ministan wasanni na nan kasar Kamaru
Suleiman Ibrahim shine sunana ni coach ne masanin kwallon kafa a kasar Kamaru na fara gudanar da wannan aikin yau shekara wajen 30 kenan na samu dama naje na yi su course su stash na samu takardu diploma wanda kaman da ake kira Faransanci na samu diploma masu yawa don ba zan iya irgawa ba akwai diploma FIFA akwai diploma CAF akwai diploma kuma na kasan Kamaru ataka cire yau tafiyan da ake yi na tsinci kaina a wani babban makaranta wanda ake kiran shi Elite Football du Cameroon wannan makarantan ya samu fita don a wasanni na kasan Kamaru na matasa wannan makarantar shi ne babban makaranta wanda za a iya a jerin makarantun da ake da su wannan shi ne babban makaranta
na horas da matasa
na horas da matasa
to a wasu shekaru ne ka fara horas da matasa a nan kasar Kamaru
kaman da nace miki yau na shekara 30 kenan na horas da matasa kuma ma na horas da da su team manyan club na kasan Kamaru duna samu na yi wannan na yi aiki a wannan su club din amma na fi ba da karfi a kan matasa
to mai ya baka sha'awa na wato kasancewa a cikin wannan sana'ar din
kin san duk wani matashi yana buga kwallon kafa to ni na fara da buga kwallon kafa ne har na zo na samu injury na samu hatsari a shi wannan wasan to she na ga da in bari gabaki daya me sa bazan suma horas da matasa ba kaman ni a wannan lokacin tun ina furuciyana shi naga wannan dama ne da zan iya taimakawa matasa to a wannan lokacin ne na samu sha'awan da fara horas da matasa
to malam Suleiman mun san cewa ana ganin wasan kwallon kafa a bangaren kamar Hausa Fulani
mafi
akasari ana ganin kamar wasan kwallon kafa iskanci ne da sauransu mai za ka iya fadawa wato iyaye waɗanda a halin yanzu wato suke kyamar wannan inda ma suke hana wato ainihin 'ya'yansu shiga sana'ar wasan kwallon kafa
kinsan rayuwar duniya akwai mutane wanda suke maganganu ba su san amfanin wasan kwallon kafa ba kwallon kafa sana'a ne ya zama babban sana'a a duniya kamar da za ce industry don yana akwai
babban ma'aikata ce a halin
yawa babban ma'aikata ne don akwai kudin shiga ana samun kudi da yawa a ciki sana'a ne ba wai wani shashanci bane wanda kamar wayansu suke gani kuma kwallon kafa shi ma yana karantarwa don a tafiyan da ake duk wani matashi wanda yake so ya buga kwallon kafa in bai je makaranta ba bai samu ya samu wani ilimi wanda zai taimaka masa yin wannan gudanar da wannan kwallon kafan ba zai samu nasarori ba kamar da ake bukata
saboda a baya mun ga cewa akwai waɗanda suka je suka buga wasan kwallon kafa ba tare da ilimi ba amma sai muka kamar cewa sun samu tekas na ci gaba inda matasan yanzu kuma suke kokarin wato zuwa makaranta saboda kokarin wato ci gaba ta wannan bangaren
kwarai da gaske kin ga kamar a babban makarantar mu Elite Football in ba ka da takarda na kamar certificate na makaranta ba ka shiga wannan makarantar saboda ka karatu da wani education shi ake sawa a gaba kin san education shine
abu
na gaba a komai zaka
ba za ka
iya samun wani daman yin wani abin a zuwa gani ba
to kamar wannan makarantar din da kake fada sai da certificate ake shiga so da dama akwai waɗanda suke buƙatar su shiga wannan makarantar amma ba su san hanyoyin da za su iya su bi ba
kin san wannan makarantar a kowane shekara ana ɗaukan matasa guda 11 a duk ƙasan Kamaru ya ake yi ana announcing ne in akai announce akwai lokacin da ake buga wasanni a jayoyi da duk wani garin Kamaru duk wani kusa da wani
kusurwa
na ƙasar Kamaru ana buga wannan wasan in shekara 12 ake ɗauka to bayan an gama kammalawa ne ake ɗaukan guda 11 masu shiga wannan makaranta
madalla to batun maganar shekaru kamar yadda ka kawo masan a wannan karo an samu matsalar batun maganar shekaru wanda muka gani ainihin shahararren ɗan wasan ball wanda aka fi sani da Nathan an same shi wato da ainihin wato takardar haihuwa biyu waɗanda suka bambanta ta ɓangaren suna haka zalika ta ɓangaren wato ainihin shekaru me za ka iya faɗa game da hakan
kin san wannan abin ya ba yau aka fara ba wani bambancin shekaru wani rage shekaru don yaro na so ya buga kwallo shekarun shi ya hai dole a nemi a rage mishi abu ne wanda ba yau aka fara ba ƙasan Kamaru ba ne ma kawai a duk duniya ne amma ya fi yawa a ƙasan Afrika ƙasashenmu na Afrika
saboda ba a
yawa to tun farko kuma ba horas da su shi sun manyanta to tun da a wannan lokacin kuma ga wani shekarun da ake so don yaro ba zai fita ya je kasan waje ba ya buga kwallo in bai da wayansu shekaru in shekaru ya fice kuma ba zai samu wannan daman ba to a nan ne kike gani iyaye da su masu horas wayansu suke wannan suke kokarin canza shekaru a rage wa yara shekaru amma kuma abu ne wanda a za magance shi don an so mu an fara magance shi a kasan Kamaru don duk wani yaro da zai buga kollon kafa ana tilasta masa ya samu ajika shine a Katidans dai a kowane shekaru a shekarun da yake da shi ko ya fara ko yana da shekara 13 ne ko 12 dole shi ya fara samun wannan
saboda akwai fitattu matasa waɗanda muka ga suke buga wasan kollon kafa wato a unguwanni amma kuma wato ba su da hanyoyi ko kuma iyaye ba su da karfi wajen kokarin sanya su a cikin wannan makarantun amma kamar yadda muke ji cewa a kasar waje akwai inda ake samu waɗanda suke horaswa suke zuwa unguwanni suke gani yadda yara suke buga wasan kallon kafa daga nan ake tsinto su kamar yadda muka ga wato yanda ainihin shahararren wasan wato ball na nan kasar Kamaru Etofis wanda kowa ya san shi kuma shine a halin yanzu shugaban hukumar wasan kallon kafa ta kasar Kamaru wanda a shi da kanshi yadda yake ba da bayani cewa shi ma anguwa aka dauko shi
kin san kallon kafa kamar da zance ba wasa bane na masu kudi wasa ne na talakawa to kin ga an fi samun talakawa akan wannan wasan wanda kuma suka kware wanda suke da talent to shi sa kika ga ake shiga sako da lungu a yanci ko su a samu su kuma yana da wuyan samu su a yanzu tafiyan da ake don yanzu makarantun
kwallon kafa
sun yawaita ba ya bambance wannan ne
wanda yafi
inganci wanda za a samu yaro ya shiga shi sa ake samun wa'innan matsalolin amma kuma kwallon kafa kaman addini ne kin gane ba kaman addini ne kowa na so ya ga ɗan shi ya haye ya zama shi ma wani kwararre a wasan kwallon kafa
wasu hanyoyi ne za a bi wajen wato dafa waɗannan matasa waɗanda suke ƙoƙarin wato ainihin shiga wasan ƙwallon ƙafa ko kuma wasu wasanni saboda mun ga yadda ainihin shahararren ɗan wasan dambe wato ainihin ganin da shugaban ƙasa Fulbe a yayin jawabinsa da ya yi yake maganar cewa matasa su bi sawu ainihin wannan ɗan damben ɗin amma kuma cikin bayaninsa ya manta cewa shi wannan wato dan wasan dandamban bai samu ainihin goyon baya a nan kasar Kamaru ba kuma ta mummunar hanyar da ake hana matasa su bi ta wannan hanyar ya bi kuma yau ya zamo zakara a kasar Kamaru wanda a halin yanzu kamar tana alfahari da shi
kin san wannan hanyar dole matasa su bi shi don sun ga amfanin wannan hanyar don dewa wanda suke fada a ji yanzu a wasanni kamar shin ganu kamar Samuel Eto da sauransu dewan su wannan hanyar suka bi suka samu nasarori suka zama wa'insu zakaru yanzu a farnin wasanni a Afrika ba za hana su bi ba amma kuma wannan hanyar hatsari ne mai yawa don in ka shiga ko ruwa ko wani abin nan mutuwa ne a kusa to amma kuma kin ga da wannan yaddan Allah da kuma sa'an da suke da shi hakan nan kuma suke bi suke samu nasarori kamar maganan kwallon kafa a kasan Kamaru an samu ci gaba dewa don gwamnatin Kamaru sun bude makarantu wanda yara za su iya zuwa su yi gwaji in suka yi gwaji abin ya yi kyau za su iya shiga wannan makaranta
kamar wasu makarantu ne wa'annan saboda akwai waɗanda ba su san
akwai babban makaranta wanda ake kiran shi Academy National de Football na kasan Kamaru bayan wannan akwai wannan makarantar namu da nake gaya miki da football di Cameroon akwai kamar su kayasa
amma aikwai da tsada
akwai masu tsadan akwai kuma masu saukin kuɗi akwai hanyoyi da yawa wanda yaro matashi yau zai samu kanshi ya zai tsinci kanshi ya zama babban dan kwallon kafa
za mu iya mace nawa ne ake biya su shiga wannan makarantar
kamar a gurinmu mu ba biyan shiga kamar da na ga yayin miki
sai dai a gwada
an yaro na da kwazo ne ake daukan shi kuma yana da ilimin makaranta
amma akwai shekaru wadanda
akwai amma kuma shekarun da ake bukata kaman kayasa su ne suke da kudi kaman wajen miliyon 2 ne ko miliyon 1 ne
kaga talaka kenan ba zai
iya talaka ba zai iya shiga wannan makarantar ba shi yasa ka san kamar ta bude makarantu wanda saboda talakawan su samu su masu su amfani da wannan makarantar.
To ka san akwai cin hanci da rashawa da ya addabi nan kasar Kamaru. Gwamnati ta bude wayannan makarantun. Amma yayin da talaka ya zo in dai bashi da wannan kudi yana da wahala a ce ya shiga. Sai dai ko ina da sanayya akwai wanda ya kama masa hannu.
Kin san rayuwar duniya ya gaji wannan a tafiyan da muke yanzu cin rashawa da su abubuwa wanda bai da kyau. Sai dai mu roki Allah ya taimaka mana mu samu mu ga bayan wannan. Abu ne wanda ya bisa duk gari a duk kasashen Afrika za ki ga a gurin kaje guri kana so ka samu wani a farmashi an tambaye ka wayansu abubuwa wanda kai kuma ba ka rakatin wannan.
Ko Sulemani, da ba don wannan aiki ba, wannan sana'ar da kake a yanzu, da wata sana'a ka kama.
Kin san ni tun farko da na tashi akan kallon kafa bayan kallon kafa kuma na yi karatu don a koda ban yi kallon kafa ba zan ci gaba dai da horas da yara akan wasan motsa jiki wanda shi ma babban sana'a ne don na yi wannan aikin din.
Wato kai dai ka tsaya kan bakanka ainihin ka sana'ar ka wasan kallon kafa.
Ba wasan kallon kafa ba don ina bayar da ina horas da matasa a makarantu wanda shi wasan motsa jiki kamar wanda ake kira education physique wannan ma ina yi. Wannan shi ga shi ma babban sana'a ne a makarantu yara saboda motsa jikin su da wayansu abubuwa bai shafi kallon kafa ba ina ma wannan
kuma an san cewa ainihin motsa jiki abu ne wanda yake da muhimmanci ne
yake da muhimmanci a lafiyar jikin dan adam.
Wasan kallon kafa da wasu wasanni ya zamo a wato kasar Kamaru kamar akwai rashin lafiya ciki ko kuma wato rashin lafiya da nake so na faɗa wato ainihi kamar babu jituwa tsakanin ainihi kungiyar wato FIFA foot wanda muka sani na hukumar wasan kwallon kafa na nan kasar Kamaru sannan kuma da ministan wasanni kuma mun ji labari cewa ba karo na farko bane a cikin dai tarihi da muka sani wanda a hali yanzu abun kuma kamar dai dada tabarbarewa yake kuma yake dada ci gaba wanda a hali yanzu tsakani Eto FIS shugaban hukumar wasan kwallon kafa da ministan wasanni na Ismail Kombi kamar akwai takun tsaka wanda a hali yanzu kamar an samu rarrabuwar kawuna waɗansu suka ce a nan fadar shugaban kasa da kuma ainihin hukumar wasan kwallon kafa da kuma ainihin wato fadar ministan.
Kwarai da gaske akwai matsaloli da yawa a fannin kwallon kafa a kasan Kamaru yana tafiya wajen shekara 20 baya kenan tun lokacin da ya Muhammad yake taragan wannan shugabancin din da ministocin da suka gabaci wannan lokacin ana ta samun matsaloli har zuwa yanzu sai dai mu ci Allah ya samu fita wannan matsalolin da muka shiga. Kin san abu ne yau aka ce akwai kuɗi akwai kuma son girma to abubuwan shaida hankali abinda yake kawo tababarewan wasan kwallon kafa a kasan Kamaru da kamar cin rashawa da muka yi magana da maganin shekaru yara na rage shekaru duk wannan matsalolin in Allah ya za samu bayan shi.
Wato a tafiyar da muke yi a hali yanzu a nan kasar Kamaru kai kana ganin cewa komai nan zuwa gaba za a samu mafita game da kamar batun maganar shekaru sa'annan kuma da wannan magana na FIFA tsakanin wato FIFA da wato ofishin ministar wasanni.
Za in Allah da za a samu mafita kamar da nace miki wasan kwallon kafa a kasan Kamaru kamar addini ne kowa ya mayar da kanshi in dai ba maganar politics bane yake daukan kan mutane to maganar kwallon kafa ne kowa ya mayar da kanshi shi yasa kike ganin abubuwa yake tababarewa kowa na so a ji shi kowa na so ya ce shi ne zakara to kin ga wannan kuma ba zai yi ba kuma akwai dokoki in aka bi dokoki ba za a samu problem ba to rashin bin dokoki ne ake samun wa'ansu matsaloli.
Wai yanzu ka zo kan wannan maganar da muke yi wanda ake gani kamar cewa ainihin ministan wasanni ya saba ga dokokin wato ainihin da shugaban kasa ya gindaya game da ainihin hukumar wasan kwallon kafa ta kasar Kamaru.
Eh kwarai da gaske haka ne, mai minista ya taka doka shi a ce abinda za ce a wannan dole ya bi doka. Dogoni dan adam da doka yake amfani, to in mutum bai bi doka ba kinga akwai problem ai. To shi sai yazo
a kana gani ba kamar kokarin mayar da martani suke wa Etofis a yayin da yaje wato wasan da suka taba yi ina ga a kasar Morocco, wanda Eto yayi tsayan daka a wajen cewa idan ba a samu su hotel mai inganci da kuma mota wanda za su iya su yi zirga-zirga cikin tsanaki da kuma biyan su albashin su ko kuma alawarsu ba za su motsa zuwa wannan wajen wasan bol din ba. Shin ba martani bane a halin yanzu da suke yunkurin maidawa Eto?
Akwai abubuwa da yawa da ya wuce baya akan lokacin da Eto yake shi ma buga kullo kamar yazo ya zama shugaba. Akwai waɗansu abubuwa da aka yi wanda shi Eto yana gani kamar bai dace ba a yi waɗannan abubuwan, saboda matsayinsu suna ɗan wasan kwallon ƙafa, suna so komai ya zama na a daɗin su. To a wannan lokacin an samu wannan matsalolin kamar da aka je buga wasan tare da zumunta a kasan Algeria ne, lokacin da aka ce musu su yi wasa za ba su kuɗi daga baya, suka ce a su ba za su buga wasa ba in dai ba su kuɗi ba, kuma ba kai su wani hotel wanda abin a zo a gani ba da ya dace. To kinga an ta samu wannan matsalolin a lokacin da shi Samuel Eto yake captain kasan Kamaru. Shi ma Eton akwai wa'insu abubuwan da bai cancanta ba ya yi kuma ya yi, kinga a duk wa'innan abubuwan shi ne yanzu a kowa yake mayar da martani ake kira kaman kwallon ƙafa na kiran shi ping-pong, ka buga maka.
Wato yanzu shi ma ina wannan matsayin da za a wa'insu
suke nan. Wato yanzu wa'innan ne duk yake kawo cikas a wasan kwallon ƙafa a ƙasar Kamaru.
To wata kira ne za ka iya kai wa iyaye a halin yanzu waɗanda suke kyamatar wannan ayyukan da kuma suke ganin suke wa waɗanda suke wannan wasa hangen wato ainihi kamar ɗan iska ko masu rashin mutunci?
Kin san a rayuwar duniya iyaye ba su fahimci shi wasan kwallon ƙafa ba a farko, amma yanzu alhamdulillahi sun fara ganewa, suna barin yaransu su je su yi abin da suke so kamar a sha'anin kwallon ƙafa. Shin ce iyaye su bar yaransu a duk lokacin da suka nemi su bukaci wasan kwallon ƙafa a bar su je su yi, saboda haka kuma a tallafa musu kuma a dinga lura da su, ba za wai an bar su sun tafi ba kenan, a dinga lura, a dinga ganin me suke yi, a dinga taimaka musu, in Allah ya dinga rabo hanyar samun su ne.
Shawara ga matasa, mun kawo kusan ƙarshen wannan
shawara. Kamar da nace, matasa su zama masu discipline, ana kiran shi discipline, masu ya zan farani da
wato masu kokarin tsayawa akan
inda akan tsari, su bi tsari kuma su yi ladafi, kin san duk komai a duniya in ba ka yi ladafi ba za ka samu amfani ba. A wannan zan ce wa matasa su zama masu ladafi kuma masu kokari, masu jinta, su masu bada kuzari a abubuwan da suka sa gabansu.
Masu sauraronmu a yau dai muna tare da malama Maimuna wacce za ta yi mana dafuwa. To yau malama Maimuna, me za a girka mana? Muna nan sau da kafa muna jiye da ke.
To a gaskiya yau dai abin da muka ci za mu dafa makanin dole, inda muke kira nan shi ne ganye maɗe ɗacin nan kenan, ake dafa shi da gyaɗa kenan, ɗanyen gyaɗa. Za ku wanke ganyen ku sosai a cire dacin ya fita sosai bayan an kammala ka za dauki danyen geda busheshen gedan nan din da muka sani ake sayar da shi zaka dauka ka tafasa wannan gedan bayan ka tafasa shi sosai ya nuna sai ka sauke zaka dauki albasa sosai mai dama kuma zaka yanka a ciki da tafarnuwa da kuma ikhivish wato janga kenan da muke kira anan za a kai gurin nika zaka nika shi sosai ka dawo kuma ka tafasa ganyen shi wannan gedan ganyen ka na aje a wanke kin dauki ganye kuma an wanke ganyen sai kawai a saka shi a cikin wannan gedan ana sakawa a geda ya nuna sosai bayan ya kammala ya nuna shikenan sai kawai a dauki kuma yanzu albasa a soya albasa sosai bayan albasa ya soyu sai ka kwara mai a cikin kan wannan girkin bayan ya riga ya gama dafuwa sai ki kwara shi yake tare dandano yake tare kanshi to wannan dai ganyen dolen da na dafa shi ne da kuma nama da busheshen kifi a ciki kasancewa kin san mu anan kasar Kamaru muna mu'amala da kuma ƴan ƙasa dole idan suka zo hakan nan ya zamana akwai abincin da suke wato za su iya ci sosai kunda yake da duk inda ka tafi zaka ji an dafa kaza ne da kuma wato miyan tumaturi kenan to a koda yaushe dai idan ka da dan sanje hakan nan wannan dai dolen da na dafa ƴan ƙasa an fi cin shi ne da miyondo wato kanana kananan bomboron da ake yi da gurka da shi dai na dafa a yau a gaskiya sai shi dai kin dan dana min Murata Sado
to godiya muke yi malama Maimuna da wannan jirkin da kika yi madalla da fatan dai mutane sun gamsu kuma sun ji dadi
masu sauraro anan dai muka kawo karshen wannan shiri sai wani mako idan Allah mai kowa mai komai ya so Maimuna Sado muryar Amurka sashin Hausa
kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin tare da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa Julie Lagos Gresham ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya